kamar sauran galibin jihohin Najeriya yanzu dai an shiga watanni na uku kenan da kafa sabuwar gwamnati a jihar Jigawa bayan da sabon gwamnati jihar Malam Umar Namadi ya karbi ragamar mulki a ranar 29 ga watan Mayin bana wanda yake gwamna Namadi yayi amfani da wannan rana wajen bayyana kudurin gwamnatin sa guda 12 ga ƴan Jigawa amma har zuwa yanzu bai kai ga fayyace yanayin da ya samu lalitar Jigawa ba al'amarin da ya haifar da muhawara a tsakanin ƴan siyasar jihar da masana da kuma kungiyoyi masu rajin shugabanci na gari
wannan magana ce ta haƙi ba magana bace ta jam'iyya magana ce ta haƙi da jihar ƴan jihar Jigawa haƙi ne akan su su san halin da jihar su take ciki menene dalilin da yasa ake wannan rufarfa akwai wani abu ne wanda aka yi ba a so mu ƴan jihar Jigawa da muke da haƙi mu sani akwai wani abu da ake yi kamar na rufin asiri akwai wani abu da ake yi ake koye mana a dokar Najeriya babu damar a koye mana abin da ya shafe mu a fito a mana bayani me aka bari me aka gada
honorable Nasiru Garba dan ciye kenan tsohon dan majalisar tarayya kuma jigo a jam'iyyar hamayya ta PDT a jihar Jigawa kunshin kwamishinoni 18 da gwamna Namadi ya nada domin ciya shi aiki wani lamari ne da ja hankalin al'ummar jihar ta Jigawa la'akari da cewa galibin sun tsaffin kwamishinonin gwamnatin baya ne sai dai kuma Salisu Masge Gumel jigo a kungiyoyin ci gaban al'umma a jihar Jigawa na cewa
mu a matsayinmu na ƴan Jigawa ba mu da wata matsala ko wani tunani akan cewa wai wane yayi kwamishina a waccan gwamnatin yanzu ya sake dawo domin dama APC ce kuma uwa ɗaya uba ɗaya ce a bangaren kwamishinoni kenan amma ka karɓi gwamnati ka yi shiru to mutane suna cikin tare da cewa to mu me ake nufi da mu ne shin wannan kayan namu ne kenan ko ku ba namu bane in namu ne ya kamata mu san me aka bar ma kuma me zaka dora wannan dai shine abin da ƴan jiha suna jira kusan wata biyu basu san a inda aka kwana ba
shin bayyana halin da shugaba kamar gwamnatin jiha ya samu lalitar gwamnati al'ada ce ko kuma dokar ƙasa Dr. Sanusi Garba shine shugaban sashen nazarin al'amuran kudade da kididdiga a jami'ar tarayya da ke dutse
zancen gaskiya doka ne domin akwai requirements na kan cewa duk wani shugaba in yazo zai karbi handin over daga tsohon shugaba a cikin wannan handin over major requirement din shine bayani na talabori da basu sukan da suke kan gwamnati wanda in har gwamnati ta tarar da wata gwamnatin ta bayar da adadin kudaden da take tunani ta bari to ita hujja ne akan ta zo ta ce ta tarar da wannan kudin ko sabanin haka domin idan gaba tai gaba wani lokacin ana yin wani abu da muke cewa blame game wani ya ce ga abin da na bari while wani yana cewa a'a ba haka aka bari ba to gata ne da duk gwamnatin da ta zo ta faɗi abin da ta tarar domin kare kanta daga zargi
masu kula da al'amura da yana ganin cewa kasancewar gwamna Umar Namadi masani kuma kwararre a fannin hada-hadar sarrafa kudade babu ko shakka ba zai rasa masaniya ba akan abin da kwararren ke ambatawa sai dai a iya cewa yana da dalilansa na yin gumi game da wannan batu illa dai kawai bai kai ga sanar da ƴan Jigawa dalilan nasa ba Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria